باب من باب ما جاء في السواق وانا باب زي ما انا مغنى كان abin da yazo dangane da asuwaki haddathana abu quraybi abu quraybi yana da imamu sai imamu tirmizi shine muhammad bin adau sunan sa kenan muhammad dan adau alkunyan sa abu quraybi wanda shi ma duka malaman hadisin nan guda shida sun riske shi tun daga buhari har zuwa ibn majah duka sun riske shi kuma kowanne yayi karatu a gaban sa yayi ruwaya a wajen sa haddathana abdu bin Sulaiman shi Abu Qurayb yace Abda dan Sulaiman ya mana hadisi shi ma sika ne mamuni malaman hadisi shi da duka sun fitar da hadisin sa an Muhammad bin Amr mun gabatar da magana akan sa an Abi Salamata an Abi Huraira sai da hadisin ya ce zuwa kan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laula al ashqu ala ummati a suna cewa laula ta ci linafi shay'i wa subut ghairi wannan kaidan malaman nahawi laula ta ce linafi shay'i wa subut ghairi inda laula ta zo tana zuwa ne dan ta kora wani abu ta tabbatar da akan haka to shine misali yake cewa laula an ashqu ala ummati da ba din kar in tsananta ma al'umma na ba in ji ma'aiki alayhi salatu wassalam la amartuhum biswaqi inda kulli salati da na umarce su da su aswaki yayin kowanne sallah musashin malamai nan fahimtar da suka yi mu hadisin to aga shi manzo Allah yayi magana akan tahajjudi idan kai yana nuna cewa shin aswakin ba wajibi bane amma jamhurin malamai sun tafi aswaki lokacin sallah wajibi in baka sama ba koda da ya tsankane ka gobe amma sashin malaman fikin misali kaman Maliku misali kaman Abu Hanifa da wani ruwaya da aka yi daga wajen Ahmad dan Hanbali suna ganin cewa shi aswaki lokacin yin sallah yana daga cikin mustahabba saboda misali ai cewa laula an ashqu din shi ya cire magana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa umman shi ba kowanne ne yake da karfin bakin da zai dauka aswaki ko yaushe ba dai yake aswakin zai iya yiwa ba ja'atun mutum zai tsinci kanshi a gari ko al'umman da ba su da itacen da za a sallaya aswakin su ya za a yi ba kowa zai zama yana da kuɗin da zai sai aswakin ba wani a cikin faniya na ma'aiki alayhi salatu wassalam a wani hadisi Imam Bukhari ya rawaito amma dai alal aqalli an so shi yasa za ga a cikin tafsir bidiyo za ka yi tana cewa wa in ba adama baina salati ila wa salati al-ukhra in ma sallah yayi santa daga wannan sallan zuwa sallah an so in dai da wannan alwalan za ka yi to an so mutum ya sake maimaita aswaki saboda ya zo a wani hadisi manzo Allah yana cewa ko ba ku nuna cewa shi aswaku mutahharatun lil fanni wa mardatun lil rabb aswaki na tsarkake baki sannan kuma yana yardar da Allah yin aswaki yana yardar da Allah yana daga cikin fa'idan aswaki yana ƙara masido ƙarfi yana ƙara kaifin kwakwalwa sannan kuma yana daga cikin abin da mala'iku kan kusanci mutum da shi ko yaushe idan ya kasance yana aswaki shi yasa aka tambayi uwar mu'minina na Aisha ma huwa awwal shay'in yabda'u bihi rasulullah idza dakhala bayt me annabi ke farawa in ya shiga gida tace yabda'u biswa aswaki annabi ke farawa sannan kuma aki alayhi salatu wassalam idan ya tashi abinda yake fara gudanarwa shine aswaki to yanzu lura da zamani zama abbar matsin a matsayin aswaki a sai inda babu aswaki makilin zai tsaya a wajen amma in ga aswaki ya samu makilin ba zai zauna matsayin aswaki saboda makilin sun atla adami suna ne na dan adam wanda a ciki akwai wasu chemical wanda chemical din zai iya kasancewa ya taimaka wajen cutar da dan adam ma a kusa ko a nesa a rayuwarsa amma kaga wannan fiyo ne unnatural wanda zai iya yiwa ma kila a cikin itacen akwai wasu sinadarai da za su iya zama maka magani a ina jin mun wuce a baya lokacin da Maki alayhi salatu wassalam ya samu rauni a kafa kaga ka rauni aka kona aka sa a wajen na Fatima ko wanda har yanzu likitoci suka gane cewa a cikin ka rauni din akwai wasu sinadarai wanda su sinadaran suna tsayar da jini suna kuma kashe kwayoyin cuta kaga su ko an yi wancan lokacin ne da babu madubin likita ba wani laboratory ba makamantan irin wannan haka da sauransu. da haka asuwaki yana daga cikin sha'iranin sha'irar Islam yana daga cikin sha'iranin sha'irar Islam sannan kuma zaka ga ma'aiki alayhi salatu wasalam alhazan na karshe wanda daga shi ya koma ga Allah ai da asuwaki a cikin aikinsa wanda dan uwan nana Aisha ya shigo tace da naga manzon Allah yana shigowa kaji saboda san asuwaki na manzon Allah tace ba zai iya magana ba amma sai daga kai kawai sai bishi da kallo su kuma zamantakewan su da shi sai ta fahimci asuwaki yake so sai ya Rasulullahi kwa amso maka ne sai haka da kai ita kuma saboda kishin ma'aiki da ta amso sai baka bashi ba sai da tawanki saboda ya mun wane ne sai da tawanki wannan kuma yana cewa tsayin biyayyan matan manzon Allah wa mijinsu ta bashi sannan shi kuma da ya gama ya dawo da asuwakin ita kuma saboda sanda take manzo Allah ba ta bashi ba sai ta sa ta tsotsiya mun annabi din tukunna sannan sai ta bashi alaihi salatu wasallam da haka misali yana daga cikin sunnan ma'aiki da kuma ya kasance yana da kyau koda misali ba za ka mai da shi al'adanka ba amma kar a ce kai wata baka samu asuwaki ka tauna ba a ka ji a zuciyarka kai ma yanzu ka kwatanta sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka san shi bature yana da salbi ina daga cikin al'adan bature sai maka salbin abin da yake da shi ne asali sai kawo maka wani ba mamaki ya san falan da zamu samu asuwaki sai mana tabbili yanzu ga mutum da fassa ta kafin ya ci komi ya dauki chemical ya sa a baki kuma ta shanye da ya munka ya shiga ciki in ba misali kana amfani da irin kayan marmari da suke kashe kwayoyin cuta ba sai dinga haifar maka da cuta a cikin ka yana taruwa har sai iya zama ya kawo maka irin ciwon kansa da makamantan irin wannan wasu ababen da ake dauka na cuta yanzu galibi a cikin wannan kananan kayan baturan da muke rainawa ne amma wancan ko gashi kamar yadda na faɗa da zu natural ne sannan kuma pure ne sai yake cewa abdala abu isa imamu tirmidhi yake cewa wa qad rawa hadha alhadith muhammad bin isaaka muhammad bin isaaka ya rawaita wannan hadisin an muhammad bin ibrahima daga muhammad bin ibrahima an abi salama daga abi salama an zaid bin khalid daga zaid dan khalid al zuhaini kenan an annabi mutaba'an farko wa hadith abi salama an abi hurairah wa zaid bin khalid an annabi kilahuma indi sahih imam al bukhari yake cewa da hadisin zaid dan khalid da hadisin aba hurairah imam muslim yake dukkan su sun inganta a wajena da annahu qad ruwiya min ghayri wajhin saboda arwayo ba ta waje ne ba ba ta waje bi ba wa an abi hurairah an annabi hadha alhadith daga aba hurairah wannan hadisi wa hadisi abi hurairah inna masaha da annahu qad ruwiya min ghayri wajhin yace hadisi aba hurairah ya inganta saboda hadisi yana da mushahada ta mabambantan hanyoyi kuma yana da mutaba'a ta mabambantan hanyoyi sai yake cewa wa amma muhammad bin isma'ila to kaji sai ce amma imam al-bukhari inji imam tirmidhi zai magana anna taza'ama ya raya mun dai maganar in balarabe sai za'ama me yake nufi nake jin a farko-farkon karatun mu na buhari mun wuce wannan gaba mun yi maganar za'ama yake cewa za'ama ya raya anna hadith abi salama an zaid bin khalid bin asad shi ya tabbata cewa wancan hadisin ya fi inganci a wajensa kala abu isa tirmidhi yake cewa wa tilbadi shi wannan babin aswaki daga manzon Allah an rawaito shi an abubakar siddiq aroto daga sayyidina Abubakar wa Ali aroto daga sayyidina Ali wa Aisha aroto daga sayyida Aisha wa Ibn Abbas aroto daga sayyidina Abdullah dan Abbas wa Huzaifa al-Yamani aroto daga sayyidina Huzaifa al-Yamani wa Zaid bin Khalid al-Zuhaini aroto daga Zaid dan Khalid al-Zuhaini wa Anas bin Malik aroto daga sayyidina Anas dan Malik wa Abdullah bin Amr aroto daga sayyidina Abdullah dan Amr dan As wa Ibn Umar aroto daga dan Umar sayyidina Abdullah dan Umar wa ummu habiba aroto daga sayyida ramlat binti abi sufyan ita ce ummu habiba ne dakin maiki wa abi umama al-baqili aroto daga abu umama al-baqili sabidan atlana wa abi ayub al-ansari daga sayyida ayub al-ansari wa tammam bin abbas wa abdullah bin hanzala wa ummu salama wa wasil bin al-asai wa abi musa al-ashari mutum goma sha biyar kaga misali hadisin ya kadbala ga hadith tawatur hadisin aswaki hadisi ne mutawatir sannan sai yake cewa hadisi na biyu daga babi haddathana Hannad shine ya Hannad bin Sirri haddathana Abdat bin Sulaiman an ba mu jin juma da wuce Abda ba an Muhammad bin Sahaka an Muhammad bin Ibrahim mun dai san Muhammad bin Sahaka yana da magana a kansa yana da mun gabatar da magana a kansa hadisi in ya biyo ta kansa in an samu tabbatuwan cewon jibin da liqa'i hadisin hukuncin shi haka ne don kuma an samu misali matsalan da ya gina akai hukuncin hadisin yana rayuwa zuwa ga lahifanci an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamata Abi Salama bin Abdurrahman kenan an Zaid bin Khalid Zuhaini kala sami'tu rasulullahi yaqulu naji manzon Allah yana cewa laula an ashuku ala ummati da ba dun kadin tsarin ta al'umma na ba da amartuhum biswaki inda kullu salati da na umurce su da yin aswaki yayin kowanne sallah saboda tsarkakuwan zance da Allah kaga yayi daidai da hadisin da manzon Allah yake cewa yanzu da kuna ganin dayan ku akwai kogi a kofar gidanka a ce ina wanka so biyar a rana hal yabqa min daranihi shay'un manzon Allah ya ce wani abu na da tinshi zai rubuta cewa to haka musulmi yake da sallah kisa as-salatu ila salati takfiru ma bainahuma yanzu idan kai sallan subahi daga nan zuwa azhur kana yin alwalan sallan azhur ka samu kankaran zulubin da ke tsakani in dai ba kabira ba shi ma kabiran da gagara Allah ya yafe ba Allah ya raba mu da kabiran har tsakiran gabaki da sai yake cewa wala akhartu salati isha ila sulusul layl wannan kuma shine karin da bashi a wancan hadisin Abu Huraira da muka wuce wanda yake cewa amma shi ma wannan hadisin ta akhiru salati isha ya kusa kai haddi tawajib wanda yake cewa manzo Allah yake cewa da ba din kadin tsarin ta al'umma na ba da na jinkirta sallar isha zuwa tsakiyar dare wanda misali Imam al-Bukhari har yayi ma wannan mas'alan baji a cikin littafin sa ala fakara Zaid bin Khalid ya shahadu salati fil masjid wa suwaqu ala uzni fi mawlid al-qalam min uzn al-katib shi Khalid a Zaid dan Khalid Zuhaini idan zai je masallaci duk sanda zai je masallaci haka yake ma aswatin sa eh kaman yanda fiqh ya rubutu ke idza al-qalam to shi haka yake idza aswaki shi haka akun sai yake cewa la yaqumu ila salati illa tafsir illa sanna baya tashi sallah sai yayi aswaki istaka wa sanna kullun bi ma'ana suna da ma'ana guda kida summa raddahu ila mawdi'i sai dawo da shi zuwa mawdi'i sa rawahu abu dawud abu dawud shi ma ya rawaito wannan hadisi hadisi ne sahihi kala abu isa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi hasani ne sahihi babu ma ja idza saykaza ahadukum min manalihi fala yabnis yadu fil ilahi hatta yasulaha babin da yake nace wani idan mutum ya farka daga bacci kada ya sanya hannunsa a cikin ruwa sai in ya riga ya wanke ta wanda shi ma wannan babi din malaman fiqh sun ma hadisin wani irin kallo akwai malaman da suke ganin cewa saboda ta'ayinin hadisi da lokaci sai mutum ya tashi bacci kawai ake nufi amma sashin malaman hadisi lura da sakon da hadisin ke dauke da shi suna ganin duk sanda ka zo sallah ne in dai abin alwalanka ne da dan baki ne ba za ka sa hannu a ciki ba karkatawa za ka yi kadiba da shi sai in kadiba sannan sai mutum ya sa hannu din hadathana abul walidi ahmad bin bakkar ad-damashi shi ma suduki ne amma malamai wasu daga cikin malamai sun la'afa shi ma'ana yana da fuska guda biyu wajen malaman jarhi da ta'dili sashin malamai suna ganin shi misali saduki wasu kuma suna ganin shi misali cewon da ibn hadith yuqalu huwa min warad busr bin arqata amma ibn hajar al-asqalani a cikin lisan al-mizan abin da yake fadan cewon allazi takallama fihi bila hujja wanda suke magana akan shi sun magana ne ba tare da hujja ba wasu kuma misali sun aibata shi ne tsawon sanadin babarsa shi busara bin arqata din akwai maganganu da daman gaske a kansa amma ba gabansa bane kan ba hadisi sa bane in Allah ya sa mun zo wajen hadisi sa za mu yi magana akan wane ne busara bin arqata sahibin nabi hadathana walid bin muslim al-awza'i an zuhri an sayyid bin musayyib wa abi salamata an abi huraira ya hada hadisi da sanadi guda biyu a waje daya dan mutaba annabi kala idan sai kaza ahadukum minan nan minan laili idan dayan ku ya farka daga bacci fala yadkhil yadahu fil ina'i kaga misali an bayyanar da lokaci minan laili in ya farka daga dare a wani hadisin zai fito da illatul hukum da annahu la yadri aina ya batat yadu shine illatul hukum dan bai san a ina hannunsa ta kwana ba ma'ana zai iya yiwa ya taɓa najasa da hannu ko abin da ya kama da haka a ta yi furga alaiha marratayn aw thalatha sai ya karkata ya wanke so biyu ko so uku fa inna wilayat bi aina batat yadu wa fil badi an ibn umar wa jabir wa aisha an ruwaito daga jabir da ibn abdullah dan umar da warmi ne sai da aisha kuma wannan hadisi kusan malama hadisi sun ruwaito buhari da muslim ya ruwaice shi فقال أبو موسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي إمام الشافعي نجوى وأحب لكل من استيقظ كذا من النوم إلى كان كانت أو غيرها يجي أبن ده في سويوا da duk mutumin da ya farka daga bacci shin kai lula yayi ko ko wani bacci ne ba kai lula ba Allah ya yi dukil ya da hufi wudu'i ya ta ya gasila kada ya shigar da hannunsa a cikin abin dibar ruwa su ya wanke ta fa in adhala lahu qabla an ya gasila karintu zalika lahu yace idan ya shigar da hannun bai wanke ba makaruhi ne kawai ba aikin haramun ne ba walan yafsud zalika ma adibata wannan ruwan ba to abadin ruwa shin kankarin najasa na bata ruwa ko bai batawa shi ma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ga malamai suna ije shi a mahallin duba tare da wancan hadisin bakin kare in yayi lallagi a cikin ƙarya da hadisin da manzo Allah yake cewa kada da yanku ya fitari a cikin ruwa sannan kuma ya zo ya shiga daga cikin yana cikin hadisan da malamai suka ije su don suna so su auna awar ruwa dan misali yanzu kaman maganan cewa ruwa idan ya zama na yajin kita kala ko dandano ko launi kaga idan ka bi hadisi duka ba za ka samu wannan hadisin ba saboda akwai ruwan da sayyida ummu habiba tana cewa manzo Allah yakan yi alwala da ruwa yakan yi wanka da ruwa wanda a cikin kwanar ruwan mun damu kullun waina kuma gashi ya tashi a ciki har ruwan yayi haske saboda wannan kullun shi yasa akala da ruwa da makamantan su malamai sun kai sun komo amma abin da suke cewa da ina ganin kaman daya daga cikin sharahul bulughul maram wanda ita ce ma ta fi shahara da wannan malamin mutumin Yemen din nan Allah ya saka maka da alkhairi sunan shi ya kwanta mun radda na a asalan ba dan Yemen bane ba Murtala Zabidi ai Murtala Zabidi shi mazaunin Madina a mazo inda ya zauna ya rayu Murtala Zabidi a wannan mutumin subhanallah ya shi ne dai mafi shaharan sharifin bulughul maram wanda da ya kawo hadisan da hada su haka da sauransu abinda yake magana kai ijma'in malamai ne ya hukunta haka ba nafsi ne sarihi daga ma'aiki ba alayhi salatu wassalam a sai yake cewa walam yasir zalika illa lam yakun ala yadihi najafatun in dai ba akwai najasa a halin nasa ba kana ahmad bin hanbali ahmad dan hanbali ke cewa idan sai kaza bin dawli ne dai bi fa ala halin fihi qabla an yasuda fa ahabu ilayya an yahrika alma ahmad dan hanbali ke cewa ni a wajena in dai baccin dare ne ya farka ya sa hannu ni ya zubar da ruwa ma'ana kawai ya hukunta najasuwar ruwan amma ahabu bai ce aujabu ba shi ma ka san akwai madalulatul alfaz da ke an lura da su eh ahabu ilayya sai ke cewa wa kana ifahak ifahak yake cewa dan rahawaye kenan koda bai kawo idafar sa ba idan sai ka sani nomin billahi aw din nahar idan ya farka daga baccin dare ko rana wala ya dubule rufi wudu ya hatta ga sila sai wasu malamai kuma suka bambance baccin rana da baccin dare amma jamhuru suna ganin baccin dare ke da wannan hukunci baccin rana kuma ba hukunci a kai to Allah ta'ala alawa